إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا بيوني كوكو هدو to muna yammaci na 4 ga watan Jumada Thaniya hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda yake daidai da nawa 5 bambancin kwana dai kenan 5 ga watan 12 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan guwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad na babban malami Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 52 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta hadisan da ke magana akan sallama inda muka ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi wa kowa da kowa sallama yana yi wa manya sallama yana yi wa yara sallama yana yi wa mata sallama duk da cewa a ƙarshen mas'alar yi wa mata sallama Sheikh Ibn Al-Qayyim yake cewa abinda yafi zama daidai game da mas'alar mata shine za a yi musu sallama idan tsofaffi ne ko kuma muharraman mutum ne amma banda waɗanda ba su ba hadisi ya tabbata cikin Bukhari cewa karami shi zai yi wa babba sallama mai wucewa shi zai yi wa na zaune sallama na kan abin hawa shi zai yi wa na tafi a ƙasa sallama mutane kaɗan su za su yi wa mutane da yawa sallama mai tafiya shi zai yi wa na tsaye sallama mutane guda biyu in kuma sun haɗu da juna to wanda ya fi falala shi ne wanda ya fara wa ɗan uwansa da sallama mun karanta hadisai da dama duk da suke magana akan haka da kuma mahimmancin maimaita sallama ko da an riga an yi sanda mutum ya zo wajen mutane ya musu sallama in zai ba su kuma ya musu sallama haka duk sanda aka haɗu ko da sau goma ne ko fiye da haka a yi ta yi wa juna sallama kamar yadda dukkan hadisan da muka karanta suke nuna haka sannan mun tattauna game da idan mutum ya shigo masallaci akwai haƙoƙi guda uku a kansa akwai wato akwai addu'ar shiga masallaci akwai kuma tahiyatul masjid sannan akwai yi wa mutanen da suke cikin masallaci sallama kuma haka zai jero in ya zo addu'ar shiga masallaci shine farko ko ita ce farko sannan kuma sai yayi sallah raka'a biyu gaisuwar masallaci shine abu na biyu sannan kuma sai yawo mutane sallama shine abu na uku mun karanta hadisin da ke magana akan cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida da daddare to yakan yi wata irin sallama wanda ke farke zai ji wanda kuma yake bacci ba zai tashi ba mun karanta hadisin da ke cewa duk mutumin da yazo yana tambaya amma sai ya fara da tambaya kafin ya sallama kada a bashi amsa har sai ainihin wato ya fara yin sallama sannan kuma sai kuma ya tambaya sannan idan mutum ya zo kofar gidan wani zai yana sallama da shi to kamata ya zama yana bangaren gefen dama ko gefen hagu kada ana bude kofa ya zama to zaka hango cikin gidan mutum haka aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo kofar gida zai sallama sai ya dan rabe ko bangaren dama ko bangaren hagu yayi sallama ta yanda in ka zare sakata ko ka bude gidanka ko da babu wata katanga da za ta zama shamaki daga kofar gida zuwa cikin gida ba zai gani ba dan yana gefe na dama ko gefen hagu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karbi sakon sallama ko sakon gaisuwa kuma yakan isar da wannan sako zuwa ga wanda aka ce ya gaisar da shi, kamar yanda muka ji cewa ya dauki wato sakon gaisuwa daga Allah madaukakin sarki zuwa Nana Khadija radiyallahu anha. Wannan duk yana daga cikin abin da muka karanta satin da ya gabata. To mun karanta wata gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu lafazin da zamu amfani da shi wajen sallama, shine assalamu alaikum wa rahmatullah. Har muka ce manzo Allah ya karhanta mutun ya fara da alayka salam. Har wani dan uwa yayi tambaya ma game da alayka salam, inda ruwayar da muka karanta ta Imam Abu Dawud, hadithin da muka karanta na Al-Jari wa Abi Jari wato Al-Juhaimi radiyallahu anhu, inda yace yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya ce wa manzon Allah alayka salam ya rasulullah, maimakon assalamu alaikum ko assalamu alayka ya rasulullah sai ya ce alayka salam ya rasulullah. To anan ne manzon Allah ya ce masa la taqul alayka salam, karka ce alayka salam, fa inna alayka salam tahiyatul mauta, domin tahiyatu wato alayka salam tahiyatul mauta gaisuwa ce irin ta matattu. Gaisuwa irin ta matattu ma'ana gaisuwa ce da ake yi ta matattu a lokacin jahiliya, ma'ana mutanen jahiliya irin gaisuwar da suke kenan wa mamata in an zo wato mutum ya mutu sai a ce alayka salam ko alayhi salam, ba za a ce assalamu alayka a matsayin sallama ba, ma'ana ba za a ce alayka salam ba sai dai alayka salam, ma'ana in ka zo sallama assalamu alaikum. Su kuma gaisuwar su lokacin jahiliya ga mamata shine alayka salam, an gane ko? Ma'ana Annabi ya ce kar ku ce alayka salam, domin alayka salam gaisuwa ce ta ainihin wato mamata. Wannan ba yana nuna in ka je makabarta ka ce alayka salam ba, kaga in ka je makabarta ma abinda ya tabbata a sunna shine assalamu alaikum ya ahlal diyar, ko to kaga su ma ba irin waccan ka kenan, waccan tun zamanin jahiliya haka suke yi alayka salam, kaga upside down kenan. Sai Annabi ya ce kar mu haka, har ma wani mawaki yana cewa alayka salamullahi Qais ibn Asimin wa rahmatuhu ma sha'a an yatarahama fama kana qaisun hulkuhu hulku wahidin walakinahu bunyanu qaumin tahaddama. Ka gani wannan wani cikin mutanen jahiliya, sai aka kawo mana istishadi da irin yanda suke wannan gaisuwar alayka salam, sai ce Qais ibn Asimin, wato alayka salam ya kai Qais dan Asim, wa rahmatuhu da rahmar Allah, ma sha'a an yatarahama, wato in Allah ya wato gurgudan abinda Allah ya ga dama sai yayi rahama. Fa ma kana qaisun hulku hulku wahidin, wai mutuwar Qais ba mutuwa ce ta mutun daya ba, fa walakinahu bunyanu qaumin tahaddama, sai dai wani garu ne, wani gini ne, wani bango ne na mutane ya rushe. A kaga mahallu shahid shine alayka salamul alayka salamullahi Qais ibn Asimin, wato sai istishadi wa rahmatuhu ma sha'a an yatarahama. Da haka wannan gaisuwa ce ta mutanen jahiliya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen jahiliya su suke irin wannan gaisuwa din alayka salam, ba gaisuwa ce, ba gaisuwa bace irin ta musulunci, sai dai assalamu alaikum wa rahmatullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salami ala ahli al-kitab, fasalin da zai magana akan koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da yin sallama ga Yahudu da Nasara. Shin musulmi zai iya yiwa ya fara wa Yahudu da Nasara da sallama? Sahha anhu, hadithi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin da Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin As-Salam, hadithi na 2267, hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tabda'uhum bisalam, kada ku fara wa Yahudu da Nasara da sallama. Wa idza laqitumuhum fi dariqi, in su suka fara gaishe ku haka ya kamata su ai ku ne kuna gaba da su, su ya kamata su fara haduwa da ku su gaishe ku, ba ku za ku gaishe su ba, da haka ku fara musu da sallama. Wa idza laqitumuhum fi dariqi, in kun hadu da su a hanya, fattaruhum ila adyaqi ad-dariq, to ku takure su ku matse su can gefen hanya, ma'ana ba su da wato wata izza da za su biyo kan titi ko su biyo tsakiyar hanya, sai dai ku ratse musu, ma'ana in kuka tawo kan hanya to sai dai su ratse, ku takure su yanda sai dai su ratse muku su koma gefen hanya. Lakin qad qila, sai dai an ce innahu fi qadiyatin khassa, wannan mas'ala ta wato ba za a fara wa ahlul kitabi da sallama ba, wannan a cikin wata mas'ala ce ta musamman. Lamma sara ila bani Qurayza, ga yanda mas'ala take. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Yahudawan Banu Qurayza dan tattaunawa, qal, sai ce la tabda'uhum bi salam, anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada muna zuwa ku fara musu da sallama, la tabda'uhum bi salam, kar ku fara musu da sallama. Fa hal huwa amun fi ahli dhimma, wannan hadithin ya kunshi dukkan kafiran amana, dukkan wani ahlul dhimma in an hadu da shi ba za a fara masa da sallama ba, ko kuma wannan kamar yanda muka ce qadiyya ce khassa, wannan wata qadiyya ce ta musamman da ta faru. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje dan tattaunawa da Banu Qurayza yace kar kuna zuwa ku fara musu da sallama. To wannan kar ku farawa Yahudawa da sallama, mas'alar ta shafi kowane ba Yahude, ta shafi kowane ba Nasare a kowane lokaci, ko kuma hukuncin dai ya danganta ne. Aw yahtassu biman kana haluhu ka ulaika, ko kuma wannan hukuncin na kin farawa ahlul kitabi da sallama ya keɓanci wa'anda halayensu irin halayen wa'ancan ne wanda Annabi ya ce kar a fara musu da sallama. Ma'ana Yahudawan Banu Qurayza mun san a kissar wato a tarihi abin da ya faru na kokarin cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka samu ga wani ahlul dhimma shi ma yayi hali da ɗabi'a irin na Banu Qurayza, shi ma ba za a fara masa da sallama ba. Haka wasu malaman suka ce wannan hukunci ne wanda duk wanda yake wato yake da hali irin na Yahudawan Banu Qurayza ba za a fara masa da sallama ba. Kenan in wani kuma ya fita daga cikin irin halin su yake da halayya mai kyau ba irin ta Banu Qurayza ba, za a iya fara masa da sallama? Falama ne a suka ce ba abinda zai hana a fara masa da sallama. Lakin fi sahihi Muslim, sai dai ga kuma wani hadithi cikin sahihi Muslim, la tabda'ul yahuda wan nasara bi salam, kar ku fara wa Yahudu da Nasara da sallama. Wa idha laqitum ahadahum fi tariqin, in kuka haɗu da ɗaya daga cikinsu a hanya, faddar ruhu ila adyaqihi, ku matse shi ku takure shi ya koma gefen hanya. Wadhahiru anna hadha amun, magana wadda ta fito fili wannan hadithin am ne. Kaga ba in wancan an ce mas'alar ko qadiyya ce ta Banu Qurayza, to ai kuma ga wani hadithin na Muslim, la tabda'ul yahuda wan nasara bi salam, wannan kaga hadithi ne am, hadithi ne wanda ya nuna da Yahudawan Banu Qurayza, da Yahudawan ainihin Falastin, da Yahud ko ina suke an da ahlul kitabu ne ba za a fara musu da sallama ba. Wannan shine hadithin am, kenan ba za ka fara wanda ba musulmi ba da gaisuwar sallama. Waqtulifa fi radd alaihim, to malamai sun yi sabani, idan kuma su suka fara yi mutum sallama zai amsa ko ba zai amsa ba? To an yi sabani game da mayarwa da Yahudu da Nasara sallama in su suka fara. Can kaulin farko mun ji kai ba za ka fara musu da sallama ba, in za ku hadu basu yi maka sallama ba, basu gaishe ka ba, kai ma za ka tafiya ka ne kawai, ba za ka kula su ba, ba za ka yi musu sallama ba. To in sun maka sallama za ka amsa sallamar? To shine malamai suka yi sabani, wasawabu wujubuhu, amma wato magana wadda take ta daidai shine wajibi ne yi musu raddi, ma'ana ma wajibi ne a mayar musu da sallama in sun yi. Wal farqu bainahum wa bain ahli albid'i, to in haka ne menene bambancin Yahudu da Nasara da yan bid'a? Da yan bid'a da yawa daga cikin malamai suna ganin ba za a yi musu sallama ba. To me bambancin su ga Yahudu da Nasara ana ta tattaunawa za a yi musu sallama ko ba za a yi ba, in sun yi za a amsa ko ba za a amsa ba? To sai malamai ke cewa menene bambancin ahlul kitab wa bain ahli albid'i, da tsakanin yan bid'a? Anna ma'amuruna bi hijrihim, domin su ma yan bid'a ai an umarce mu da mu nisance su mu kaurace musu. To idan an umarce mu mu nisance su mu kaurace musu, in mun hadu da su za mu musu sallama? In sun mana sallama za mu amsa? Wa thabata anhu annahu marra ala majlisin fihi akhlaqun min almuslimin wal mushrikin, ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige ta wani majalisi wanda a ciki akwai gauraye tsakanin musulmi da mushrikai, ma'ana gurin zama ne wanda yake a gauraye ake da musulmi da waɗanda ba musulmi ba. fa sallama alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallama. An gane ku? Yawa, ma'ana waccan kaulin na farko bambanci tsakanin amsa sallamar ahlul kitab da yan bid'a. Su kam ahlul kitab in sun yi sallama za a amsa, to yan bid'a fa sai aka ce su ba za a amsa ba, musamman akwai mutanen da bid'ar su ta kai yanda za a daina amsa sallamar su. To idan mutum ya bid'ar sa ta kai wannan, ai dama an umarce mu bi hijrihim, da kaurace musu, da aka yana cikin kaurace musu ba za mu zo mu same su mu yi musu sallama ba, za mu tafi, za mu wuce abin mu ne kawai. To sai kuma maganar idan ka zo gurin zama, sai ya zama gurin zama akwai arna da musulmi a gurin, shin za ka yi sallama ko kuma gudun kada akwai mushrikai ko akwai ahlul kitabi a gurin, an ce kuma kaka fara musu da sallama, shiru za ka yi ko kuma za ka kalli su musulman da suke gurin ka yi sallama dan su? To sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu irin wannan majalisa wadda ake zama tsakanin a mushrikai da kuma musulmi, ya yi musu sallama. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adab, hadithi na 6207, haka a cikin al-Istidhan hadithi na 6254, Imam Muslim a cikin al-Jihad hadithi na 1798, Shafi na 116, hadithin Usama bin Zaid radiyallahu anhuma. Wa kataba ilahi raqla wa ghairi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ko wasiƙa zuwa ga malikin Rom, sarkin Romawa Heraklu, wa gairihi da waninsa, bis salami ala man ittaba'al huda. Annabi in zai rubuta wasiƙa yakan ce assalamu ala man ittaba'al huda, ma'ana sallama ta tabbata ga wanda ya bi shari'a. Kaga ya aika da wasiƙa zuwa ga wanda ba musulmi ba, amma kuma an bude wasiƙar ko an fara wasiƙar da bismillah da abin nan da sallama. To ya abin yake, to shine sai aka ce ai annabi cewa ai assalamu ala man ittaba'al huda, da haka ba wanda ba mushrikai yayi wa sallama ba, man ittaba'al huda yayi wa shari'a yayi wa sallama. Da haka kai ma an kazo ka samu ko kasuwa ko office ko company inda ake ma'aikata wasu musulmi wanda ba musulmi, wasu ba musulmi ba, in ka zo za ka yi sallama kana nufin musulmi kai wa sallama a cikinsu. Da ka zo ka yi sallama kana nufin musulmin cikin su da su kake da su ka yi sallama, banda su ainihin wanda ba musulmi ba. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Badul Wahyi hadithi na 7, haka a cikin at-tafsir hadithi na 4553, Imam Muslim a cikin al-Jihad hadithi na 1773, Shafi na 74, hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma. Wa yuzkaru anhu, an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tujzi'u anil jama'ati, wai ya ishi jama'a, ya wadatar a madadin jama'a, idza marru, in sun zo shigewa, an yusallima ahaduhum, ɗaya daga cikinsu yayi sallama. Ma'ana idan mutane da yawa suka zo wucewa suka tarar da wasu a zaune, ko mutum ɗaya suka gani a zaune, to idan ɗaya yayi sallama yayi a madadin sauran, ba sai kowa yayi ba. Wa yujzi'u anil julusi an yarudda ahaduhum, haka ya isarwa waɗanda suke zaune ɗaya daga cikinsu shi ma ya maida sallama, da su da suka zo wucewa sai ɗaya yayi sallama, a cikin wanda aka yi wa sallama na zaunen su kuma sai ɗaya ya maida sallama, suka ce wannan ya wadatar. Hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Adab hadithi na 5210, hadithin Ali radiyallahu an wa sahul Albani fi sunan Abi Dawud, duk da cewa shi a wajen Ibn al-Qayyim hadithin bai inganta ba, shi yasa ya ce fa dhahaba ila hadha man qala ar-raddu fardu kifayatin, fa dhahaba ila hadha man qala, wato wanda yake cewa mayar da sallama farilla ce ta kifaya, to ya tafi akan wannan hadithin ne. Lakin ma a hasanahu, sai dai kai hadithin, wato wannan hukuncin ko kaulin wa'inda suka ce fardu kifayatin, farilla ce ta kifaya mai da sallama, kauli ne mai kyau, laukana thabitan, da dai hadithin ya tabbata. Fa inna fihi, domin a cikin isnadin hadithin Sa'id ibn Khalid, akwai wani da ake kiransa Sa'id ibn Khalid, qala Abu Zur'a, Abu Zur'a ya ce da'ifun, wannan bawan Allah Sa'id ibn Khalid wato da'ifi ne. Wa kadhalika qala Abu Hatim, kaman yanda shi ma Abu Hatim abin da ya faɗa kenan. amma kuma shek hadithin shek Nasiruddin al-Albani a cikin sunan Abi Dawud ya ce hadithin ya inganta cewa idan mutane da yawa sun zo shigewa ɗaya sallama ya ɗauke wa sauran waɗanda suke tafi tare haka waɗanda ake wa sallama in ɗaya ya mai da sallama ya ɗauke wa sauran ba kowa sai ya amsa ba ina fata an gane wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam idza ballaghahu ahadun as-salama an ghairihi an yarudda alaihi wa ala al-muballigh Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idza ballaghahu ahadun as-salama an ghairi idan wani ya isar da sakon sallama waninsa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam an yarudda alaihi manzo Allah yana mayarwa wancan din sallama wa alal muballigi da kuma shi mai isarwar ma'ana in wani ya hadu da shi yace in kaje in kan kun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ina masa sallama ina gaishe shi to annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an ga masa sakon gaisuwar sallama yakan amsa sallamar ga wanda ya isar da sakon da kuma wanda ya aiko shi an gane ko kamar yazo ka zo kace ai wani yace ina hadu da kai in ce assalamu alayka sai ya ce wa alaika wa alaihi salam ma'ana da kai da shi din ina amsa gaisuwar ku dinna amsa muku sallama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam an isar masa da sakon gaisuwa ko sakon sallama to yakan mayar da sallamar ba za ka ce to ina amsa sai dai in ce maka akai wani yana gaishe ka to tunda gaisuwa ce ta al'ada yana gaishe ka sai ka ce ina amsawa kai kuma nagode an gane ko amma ya ce wane ya ce ina hadu da kai ni maka sallama ce maka assalamu alaikum ko wa alaika to sai ka ce wa alaika wa alaihi salam ka ce ina amsa sallamar sa kuma ina amsa taka wannan hadithi imam abu daud ya rawaito shi a cikin al-adab hadithi na 5231 imam an-nasa'i a cikin al-kubra cikin amalul yawmi wal layla hadithi na 10133 hadithin min hadithi rajulin min bani numair hadithin dai na wani mutum ne ya ruwaito shi dan kabilar bani numair daga babansa daga kakansa annahu atan nabiy sallallahu alaihi wasallam kakansa ne yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce inna abi yaqra'u alayka salam babana ya ce in nazo in karanta maka sallamarsa ma'ana in yi maka sallama a madadinsa faqal alayka wa ala abika salam kaji ba sai ce alayka wa ala abika salam wato babana ya ce in ko kakana ya ce in nazo ko babana ya ce in nazo in ce assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka sai manzo Allah ya ce wa alaika wa ala abika salam aminci ya tabbata a kanka da baban naka wa hassanahu al-albani kuma shek Nasiruddin al-albani ya hassana wannan hadithin a cikin sunan Abi Dawud to mun ji yanda ake mayar da sallama in an ce ana gaida mutum ko wa min hadihi tarku salam ibtida'an wa raddan ala man ahadatha hadathan hatta yatuba sannan yana daga cikin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama kin yin sallama a farko da kuma kin amsa sallama ga wanda ya kirkiri bid'a hasiya tuba duk mutumin da ya kago wata bid'a ba a san wannan ba shi ya fara da ita to wanda duk ya fara da bid'a wannan ya kishiyanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya zama kishiyar manzon Allah bai kamata ya sallama ba ka saurare shi in ya fara kai ba za ka fara mar da sallama ba kuma in yi maka sallama kar ka amsa wannan yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkan wanda ya kirkiri bid'a a addini to lallai kar ka fara masa da sallama kuma in yayi sallamar kar ka amsa wannan hadithin imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin al-magazi hadithi mai lamba ta 4418 imam muslim a cikin at-tauba wato shi ma ya rawaito wannan hadithi na 2769 hadithin Ka'ab ibn Malik radiyallahu an hatta ya tuba har sai ya tuba amsa sallamar dan bid'a sai ya tuba in ya tuba daga bid'ar to sai kai masa sallama an kuka hadu ko in yi masa sallama sai ka amsa wannan yana nuna maka irin sharri da kuma hadarin bid'a fasulun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil isti'zan fasalin da zai koyar da mu neman izini daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرجع من جمع قال السلامة ينزكى السلامة وأنا شين أبو نفر كود أيك بقاطع توبا كمر كاي السلامة أنت وعليكم السلام كوسي كسا كي تكين جدا متون كوتشين لكن سبا أبو نبي كما إن شغو شين استئذان sallama daban isti'zan daban yanzu kai sallama an amsa to sai kuma ka tafi gaba ta gaba shine in shigo in aka ce dan ba da minti biyu sai ka dan jira kila ana so a dan kitchen tsa ko ana son a kauda wani abu da ba a so ka zo ka gani sirrin gida ne to sannan an gyara sai a ce to bismillah shigo da aka sallama daban isti'zani daban to isti'zanin a iya amsa maka sallama kuma ka nemi isti'zani ayi shiru kaga dai an ji ka kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi aka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh in shigo sai aka yi shiru in shigo aka yi shiru in shigo nawa kenan sai ka koma kawai sai ka tafi bayan udina lakan an ce shigo an maka izini sai ka shiga wa illa karkace ina riga nayi sallama in ba a ce shigo ba farji ka koma wannan shine sunna an gane ko yawa dan haka yin sallama kan a ce ka shiga wannan bid'a ne ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka nemi izini kuma sai ka nemi isti'zani isti'zanin kuma ba na cewa za ka yi ba in ka yi sau ɗaya biyu uku in ba a ce ka shigo ba sai ka tafiyarka wannan hadithin imam muslim ya rawaito shi a cikin al'adab hadithi na 2154 hadithin abi musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yadda wa sahha anhu innama ju'ila al-isti'zanu min ajali al-basar ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innama ju'ila al-isti'zan dalilin da yasa aka ce a nemi izini kan a shiga guri kawai min ajalil basar saboda gani saboda ido sallamar kai an riga an san ka'idar in kai sallama sai kai isti'zani to da aka amsa sallama ana nan ana ta kokarin kila isti'zanin farko in shigo kila ana ta kokarin ka kauda kaya ne ko ana ta kokarin kila wanda kai wa sallama ya amsa kila ba shi da shiga kirki yana ta kokarin ya canza kaya ko yana ta kokarin sa kaya ne to da kace in shigo kuma ba wai kawai sai ka yi su a jere ba in ka dan ce in shigo sai ka dan ba da dan abin nan ka dan ba da yan sakanni haka sai ka kuma ce in shigo kila da ana ta kokarin gaggyara gurin ne kila sai ana ukun bayan an kakkau da komai sai a ce shigo kai kuma gashi Allah ya yi ka da gaggawa an gane ku da haka kaga shi kansa isti'zanin ashe ka kaddara cewa da kai sallama yanzu an san da zuwan ka neman izinin da kai kuma la'alla in a gurin a gyare yake shi wanda ka je wajensa a kintse yake kila da ka ce in shigo zai ce a bismillah shigo kaga baka da matsala amma zai iyawa kuma a yana dan gyare-gyaren gurin ne ko ana dan san a daddauke wasu abubuwa da suke kan hanya dan karka zo kai tintibe ko wani abu mai kama da haka tunda akwai duhu to sai ka sake cewa in shigo ana da wani zai iya ce a ina dan zuwa to kaga ya gaya maka cewa yana dan gyaggyara wani kuma kila shiru zai yana ta kokarin da ya kakkau da abubuwan har sai kai isti'zani na uku sai kuma ya ce maka ka shigo saboda me yasa aka ce a nemi izini li ajalil basar ko min ajalil basar an gane ko min ajalil basar akwai abubuwa da suke na sirrin mutum ne ko sirrin gidansa ne bai san wani wanda yake ajnabi ya gani sannan wani za ga yanayin shigarsa kai din da ka zo akwai yan nauyi tsakaninku da kunya ba zai so ya zo kila daga shi sai singileti daga jeren wando dan kila a cikin ɗakinsa yake ko a cikin gidansa yake kaga da kai sallama ya amsa kila yana ta kokarin laluba ko da jallabiya ce ya sa
sannan ya ce maka shigo. Ina fata an gane. Saboda istidanin ai min ajalil basar, saboda kada ido ya ga abin da ba a so ya gani. Wannan hadithin shi ma hadithi ne Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Libas, hadithi na 5924, haka a cikin al-Istidan hadithi na 6241, haka a cikin ad-Diyat hadithi na 6901, Imam Muslim a cikin al-Adab hadithi na 2156, Imam Tirmidhi a cikin al-Istidan hadithi na 2709, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 5 shafi na 330, hadithin Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu, wa sahha anhu at-taslimu qabala al-istidan fi'lan wa ta'liman. Hadithi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama na fara yin sallama kafin neman izini. Wannan shine abin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan a aikace, wa ta'liman da kuma a karance. A karance haka Annabi ya karantar ka fara yin sallama sannan ka nemi izini. A aikace haka Annabi yake, in yazo sai ya fara sallama sannan ya nemi izini. Wasta'adana alaihi rajulun, wata rana wani mutum yana zuwa kafin ya sallama kawai sai ya fara neman izinin shigowa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kawai yana zuwa kofar gida sai ya ce in shigo. Faqala a aliju, in shigo. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li rajulin, sai manzon Allah ya ce wa wani mutum da suke tare, ukhruj ila hadha, tafi wajen wancan mai neman izinin. Fa'allimhu listi'dhan, ka karantar da shi yanda ake neman izini. Faqul lahu, ka ce masa qulis salamu alaikum, ka ce masa ya fara yin sallama ya ce assalamu alaikum a adkhul sallallahu alaihi wasallam. Kaga kamar yanda muka karanta satin da ya wuce, wani ya zo ya fara magana kafin ya sallama sai a ce ya je ya koyo sallama ko wani abu mai kama da haka. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo gidansa kawai sai ya fara istidani kafin sallama, in shigo. Sai Annabi ya ce wa wani cikin sahabbai, je ka koya masa yanda ake istizani, ka fara cewa yayi sallama sannan ya ce in shigo. To ashe ya ji. Fa sami'ahu ar-rajul, ashe mutumin ya jiyo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo a zo a yi magyara. Fa qala dhalika, sai shi da kansa sai ya gyara. An gane ko? Shi da kansa fa adhina lahu, da aka sai ya sallama sai Annabi ya masa izini fa da khalas ya shigo. To haka ya kamata, kai ma haka ake so ka koyar da koda yara. In yaro ya yi sallama ya shigo sai ka ce kaga, in kai sallama jira za ka yi sai an ce ka shigo. Ka gane? To fita kai sallama, ba faɗa shi za ka fi yaro ya rama ya marasa me yayi. Ka san yawanci haka ake, sai ai faɗa yaro da faɗa shi bai ma san me yayi ba, ko ya faɗo bai sallama ba, ko bai istizani ba, sai ka ce masa nan take sai ka koyar da shi. Kaga haka Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ma yaro ba babba ne, kaga ya ce masa ka je ka gaya masa ba haka yake ba, ya ce assalamu alaikum in shigo. Sai karab a kunnan mutumin sai ya ji, shi da kansa sai ya dau gyara sai ya ce assalamu alaikum in shigo. Sai Annabi ya ce shigo. To yaro ya fado maka sai ka ce ba haka yake ba, koma waje kai sallama, kuma ka jira sai ka nemi izini. Ku yi haka kamar sau uku da shi, yayi karatu ne. Yaran da ya fita sai ya ce assalamu alaikum, ka ce wa alaikum salam. In shigo sai ka ce shigo. Da ya shigo ya ce to kuma koma ka kare. Sai kuma koma assalamu alaikum, wa alaikum salam. In shigo sai ka ce shigo. In kuka yaka sau biyu ko sau uku ka ce to ku duk sanda za ka shiga ɗaki ko gida haka ake. To yanzu kaga ya san kuskurensa. An gane? Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Adab, hadithi na 5577 da hadithi na 5779, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 5 shafi na 369, Imam An-Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra a cikin Amalul Yawmi wal Laila hadithi na 1075, hadithin Rabi'i ibn Hirash daga wani mutum dan Bani Amir وصحاه الألباني في سنن أبي داود. وفيه رد على من قال أولا حديثا أكوى ما يد مرتني دا رد جميتشو ويقدم الاستئذان وأفار قبات الدنيا ما إذن كافن سلم سيكافار تا إنشغو نانشي شغو سيكتو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أكوى واند يفدهاك تو وانا حديث الرد نيغا واند يفدهاك. Wa ala man qala, kaman yanda kuma wannan hadithin raddi ne ga wanda yace in waqa'at aynuhu ala sahibil manzil qabla dukhulihi bada bi salam, wai idan sun riga sun yi ido hudu da wanda yazo wajen sa gidan nasa tun kan ya shiga ma sun yi ido hudu da shi, to kawai ya fara da sallama wa ba zai isi izanin ba. An gane ko? Ma'ana kana zuwa yana kokarin ya ganka yana kokarin rufe gida sai ga ka kai kuma ka zo. To wai yanzu anan kawai sai ka ce assalamu alaikum, kawai sai ka danna kofa, kawai sai ku shiga tare da shi saboda ai ya riga ya ganka. To wannan hadisin raddi ne ga wanda ya faɗi wannan kaulin. An gane ko? Sai yake cewa kuma wa illa bil isti'zan, wai shi wannan kaulin na biyu sai aka ce in kuma bai riga ya ganka ba kai ido hudu da shi ba, to shine sai ka fara da isti'zan. Amma dai hadisin da muka karanta ya nuna cewa zaka fara sallama sannan me isti'zan. Wannan wallahi za ka diyonci har gidajen mu duk za ka ga ba a kiyaye wannan, kawai shiga yara su ma wanda suke da kokari wanda sun saba da sallamar dai zai shigo gida assalamu alaikum haka, amma ba zai jira cewa a shigo ko ka abin nan ba. An gane ko zai shiga daki kawai zai ce assalamu alaikum yana tare da sallamar da bude labulan gaba daya. To kaga duk wannan abu ne wanda ya kamata a karantar saboda wata rana ko dan naka ne zai ganka a yanayin da ba za ka ji dadi ba. Tunda an ce innama ju'ila listi'zan min ajalil basar, akwai abin da wani lokaci baka so a ganka a yanayin. To shi yasa ka koya ƴaƴanka in sun ne yi sallama to kuma su dan jira sai ka ci sai sun nemi izini an ce kuma su shigo. Ko da mutum ya nemi izinin ba ce ya shigo ba, to ba zai shigo ba. Kuma isti'zanin nan sau uku ne, in shigo sau ɗaya zuwa sau uku, in ba ce mutum ya shigo ba to la'alla akwai uzurin da ya hana a amsa masa da ya shigo sai ya tafi. Wa idza qila lakum irji'u farji'u kana. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam annahu idza sta'adhana thalathan, ya kasance daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya nemi izini sau uku wa lam yu'dhan lahu, ba ya masa izini ba in sarafa sai ya tafi sa, kuma ba haushi yaji ba. An gane kai yanzu karshen ta in ka juya din to a kula ka juya an amsa sallama, amma kana ta in shigo ka faɗa sau uku karshen ta juyawa da kai a kula kake, wato an ma ji ka kawai a ce ka shigo din aka ki dan Allah ka koyi yin uzuri ko. Wa huwa raddun ala man yaqul, to shi ma wannan hadithin raddi ne ga mai cewa in zanna annahum lam yasma'uhu, wai in yana tsammanin ba su jiyo shi ba su na cikin gidan, zada ala thalath, wai zai iya karawa akan na uku. Wa ala man qala, sannan kuma wannan hadisin raddi ne ga wanda yake cewa yu'idu, wai in yace in shigo a adkhul sau daya shuru a adkhul shuru a adkhul shuru, kaga sau nawa kenan uku. Abinda hadisin yace daga sau uku nan ba za ka kara ba sai ka juya ka tafiyar ka, an ji ba a ji ba wannan wata mas'ala ce daban, kawai sai ka tafiyar ka. To sai wasu suka yi ganin a wai in kana ganin ba a jiyo ba za ka iya karawa akan ukun, za ka iya yi har sau goma ma in dai ka tabbatar ba a jiyo ba. To wannan hadithin raddi ne akan haka, dan annabi yana yin isti'zani sau uku in an bashi izini ya shiga, in ba bashi izini ba ya juya ya tafi sa. Haka kai ma ya kamata ka koya, an kai ni isti'zani ɗaya biyu uku baka ji an ce shigo ba sai ka tafi ka. Sannan kuma wannan hadithin raddi ne ga wanda suke cewa wai za ka iya maimaitawa bilafzin akhar da wani lafazin daban. Misali ai ka ce in shigo shuru, in shigo shuru, in shigo shuru, to yanzu according to hadith din karka kara iyakacin sa kenan. To sai wani ya ce a to zaka iya canza lafazin kuma. An gane ko? Kamar me kenan, yanzu ka ce in shigo sau uku ba a ce ka shigo ba, za ka iya ta malam mudi baya ciki ne, to wai wannan malam mudi baya ciki din ai kaga shi kuma ba in shigo ba ne, ka canja wani salan wani lafazin. To wasu malaman suka ce wai in ka canza baka saba wancan hadithin ba, dan wancan hadithin ce aka yi isti'zanin sau uku kayi, to kuma sai ka canza wani salo ba isti'zanin ba, to wai in kayi wannan baka saba wa hadisin ba to sai ibn al-qayyim ya ce in ma ka canja wani salo dai ka ci karo da wannan hadisin hadisin dai ya zama raddi akan ka ina fata an gane kawai kai uzuri kawai yawa akwai yanayin da ake ciki da ba a da buƙatar ka shiga a lokacin shikenan ka tafi in kun hadu malam wani aye da kuma kai alƙawari ka ce in zo kuma na zo nayi sallama an amsa kuma nayi isti'izani akan shiru to shi yasa kuma kaga an ce daya biyu uku sai na tafiya ta kamar yanda in ban manta ba Muhammad bin Maslama ya taba zuwa gidan Sayyidina Umar kaga shi ma da yayi sallamar an amsa in shigo shiru daya biyu uku yana jin uku sai ya juya ya tafi to ashe shi kuma Sayyidina Umar ya jiyo shi yana ta hanzarin ya taho yana ta tattauna wata mas'ala a gida yana so ya gama ya fito ya same yana zuwa sai tarar bayan ne tarar bayan sai ya tura a kirawo bisawunsa yace kai sallama kai isti'izani kuma kafin fito ka tafi ka sai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace idan mutun yayi isti'izani daya biyu uku ba amsa ba to ya tafi sai ce to ai sai ka kawo sheda akan wannan hadisin naka annabi ne faɗa haka yace in kai isti'izani sau uku shi sayyidina Umar bai san hadisin ba yace wallahi ko ka nemo wanda zai zama maka sheda ko kuma wallahi jiki yayi tsami aka ce ya ba zama cikin sahabbai waye da Allah ya ji aka ce to wannan hadisin ai ya shahara shi dai sayyidina Umar ne bai ji ba amma ga ko kananan sahabban na yadda sun ji an gane ku da haka aka zo aka bada sheda wacin a wancan lokacin ba tuhuma sai yake da ƙarya ba amma ana gaya maka cewa maganar annabi sai da isnadi innal isnad min ad-din isnadi addini laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a ba dan isnadi ba wallahi da kowa ya faɗa abin da ya ga dama amma da ka faɗa ce ina isnadin wannan magana taka isnadi haddar isnadai rubabbu masu rauni duk sai da aka ruwaito dan amana ta ilimi isnadi akwai isnadin tun daga farkon sa ƙarshe bai da kyau amma sai da malamai suka ruwaito shi dan kasa dan a gaya maka amana ta ilimi wannan isnadin bai da kyau ba wai iya mai kin kawai aka ruwaito ba dan kada ma wani yayi wannan bukariya shi yasa annabi ya ce yi min ƙarya ba daidai yake da yi wa kowa ƙarya ba man kadhaba alayya muta'ammidan falyalijin nar ko falyatabawwa a maqadahu minan nar a wata ruwaya da aka mu koyi wannan kuma shine fa sunna ba wayannan abubuwan da kake kallon su ne sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma duk zamu mai da rayuwar mu yan kanana daga wayannan abubuwan da kake ganin su kanana 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 daga nan ake tafiya har zuwa manya in har ba ka iya wa'innan sunnonin to manyan ma ba ka yi ba za ka koma cikin fa'a fatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd Allah mutane da yawa haka suke sunnar da taima daidai ahlu sunna ne kai sai ka rike ta wanda ba taima daidai ba kawai kai aje ta wanda ce maka dadi a rai da ita kake an yi magana ka ce ai sunna kenan ai sunna ce ta ce kaza amma kuma abubuwa da yawa ga sunan na sunna ne ba ka yi da haka abinda ake nufi da sunna shine duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai in nayi ne kai in na bari ne ka bari ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka Allah ta'ala ce ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu da haka wa'annan ko ladubban shiga gida ladubban sallaman nan mutun ya dabbaka a gidansa zai ga haske wallahi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dabbaka ta za ga haske نضر الله امرا سمع مقالتي manzo Allah har addu'a yace Allah ya haskaka rayuwar mutumin da yaji wata magana ta waye kiyaye ta kuma ya isar da ita kamar yanda yace wa min hadihi sallallahu alaihi wa sallam anna al musta'dhina idha qila lahu man ant yana daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi wanda yake neman izini idan aka ce masa waye yanzu misali yana kofa gida ya ce assalamu alaikum an ce wa alaikumus salam in shigo aka ce waye to a sunna ba za ka ce ni ne ba fa yaqulu fulan ibn fulan in aka ce waye ka ce muhammad ghali hanafi ne kai shi kenan kawai kar ka dinga ni ne waye ni ne ni ne ni ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani yazo yayi masa irin wannan yace waye yace ana nabi ya ta maimaita irin yanda ya faɗa kamar annabi bai ji daɗi ba ya za dinga tambaye ka dinga cewa wani ma wai abu kamar dauki murya ta ba kai laifi ba da kace waye ba ma fa yanzu gidan ga wata waya ban kace ban gane mai magana ba kawai kit sai kashe waya wai baka ma wato baka ma aje waya sama ina rasa wannan rayuwa ta rashin wuzi kila waya ta fadi kila kaza kila kaza kila a kawai ana kira bai ma duba waya ba kawai daga ai kuma kila bai kama murya ba an gane ko waye sai ka ce wane ne dan wane ko ka fadu wa au yadhkuru kunyatahu ko kuma mutum yana da wata alkunya sai ya fada yace shi wane ne ko kuma baban wane sai ya fadu alkunya wala ya kula ana manzo Allah yace kada ya dinga cewa ni ne kar ka dinga ganin kamar an gane muryarka in dai har aka tambaya to ya nuna ba a gane waye ba domin da kace in shigo in an gane muryarka cewa za ka kawo shigo amma tunda kaji an ce wane ne to kila dai wanda ya san muryar taka ba shi bane ya zo bude maka kofa an gane ko ko kuma shi din ne amma bai gane muryar ba shi yasa yace wane ne to sai kai kuma ka ce wane ne haka shine daidai shine kuma ya dace da sunna wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 3674 Imam Muslim cikin fada'il sahaba hadisi na 2403 hadisin Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an wa rawa Abu Dawud radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna rasulal rajuli ila ar-rajuli idhnun lahu wa dhakarahu al-Bukhari ta'liqan thumma dhakara ma yadullu ala'tibari al-isti'dhan ba'da ad-da'wa wa huwa hadithu du'a'i ahli as-siffah wa fihi fad'awtuhum fa'aqbalu fasta'adhanu Imam Abu Dawud ya ruwaito hadithi cewa anna rasulal rajuli ila ar-rajuli idhnun lahu wai dan aiken mutum zuwa wani mutum shine izinin na mutum an gane ko anna rasulal rajuli ila ar-rajuli idhnun lahu dan haka idan wani ya aiko wani mutum wajenka to wannan aikowar da yayi a madadin shi shine kamar izinin shine anna rasulal rajuli dan aiken mutum ila ar-rajul zuwa ga wannan mutum da izinin lahu ma'ana dan aikenka zuwa gare ka izinin kenan misali sai kaje kace masa yanzu nan kuna zaune sai kace je waje ka ga mai ruwa can ka tsayan mana da shi to yanzu in zai dawo ba sai yayi maka sallama ya nemi isi zani ba ai kai ka aike shi dama yana nan dan aikenka ne kuma ka san yanzu kai ka aike shi yanzu zai dawo to babu bukatar sai yayi isi zani shine inna rasulal rajuli dan aiken mutum ila rajul zuwa gadin shi mutum kansa kai ka aike shi kuma wajenka zai dawo to aiken tunda shine dan aikenka shine izinin ba bukatar in yazo kuma sai ya kuma tsaya a can bakin kofa ya sake neman isi izanin in shigo tunda dama dan aikenka ne kai ka aike shi ko kun gane hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Adab hadisi na 2589 hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu wa sahahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa dhakarahu al-Bukhari ta'liqan Imam al-Bukhari ya ambaci wannan hadisi ta'liqan a cikin al-Isti'dhan kafin hadisi mai lamba ta 6246 sannan wa wasalahu ta'liqan ya kawo shi isnadin ba da cikakken isnadi ba amma ya kawo shi da cikakken isnadi a cikin littafin sa al-Adabul Mufrad hadisi na 1076 hadithin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda thumma dhakara ma yadullu ala atibari al-isti'dhan ba'da ad-da'wa wato wannan sai ya ambaci abinda ke nuni akan la'akari da isti'dhani ba'da ad-da'wati bayan kira wa huwa hadithu du'a'i ahli as-suffa shine wato hadithin nan na kirawo ahli as-suffa wa fihi fad'awtum a cikin hadithin fad'awtum sai na kirawo su fa aqbalu sai suka tawo fasta azanu sai suka nemi izini ko da ce akai ka kirawo suwa ne kaga shi wanda ya aike kan ai kaman kar a dauka kirawo suwa ne kaman an ba su izini ne an gane kai dan aiken da aka aike ka hadithin inna rasulal rajuli ila ar-rajuli idhnun lahu banda shi wayanda aka ce a kirawo to in suka zo sai su nemi izini an gane ko shi yasa sai ce saboda hadithin kirawo mun ahlus suffa talakawan nan da suke zama a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka zo daga garuruwa da wurare daban-daban, ba su da gida, ba su da makwanci, sai suke taruwa a masallaci, ana kiransu ahlus suffa. Yace kiramun su wafiya a cikin ruwayar fada autum, yace sai na kirawo su. Fa aqbalu, sai suka taho, suna zuwa fasta'adhanu, sai suka nemi izini. Kaga tunda ce aka yi a kira su, in sun zo dai sai sun nemi me isti'izani. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Istidhan, hadithi na 6246, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Wa kana idha dakhala ila makanin yuhibbu al-infirada fi, manzo Allah ya kasance idan ya shiga wani mahalli, mun tsallake wani abu, afwan. Wa qala at-ta'ifatun innal hadithayn ala halayn, fa in jaa al-mad'u ala al-fawr lam yuhtajja lam yahtaj lil istidhan. Wato wa qala ta'ifatun, wasu malamai suka ce innal hadithain, waɗannan hadithan guda biyu, ala halaini, suna kan wasu halaye ne guda biyu su hadithan. Fa in jaa al mad'u ala al fawr, idan wanda aka kirawo din nan take yazo, lam yahtaj lil istidhan, baya buƙatar neman izini. An gane ko? Muna zauna nan, sai aka ce leƙayo nan waje ka kira mana Malam Suleiman. To yanzu tunda ana Malam Suleiman ana kira cikin masallaci, to yanzu kawai da ya taso kawai shigowa zai, baya buƙatar istidhani, tunda da aka kirawo shi nan take taho. An gane ko? Eh, kaji abun malam daki daki. Wa in taraha, amma yayin jinkiri, aka ce Malam Suleiman ana kira cikin gida, ko ana kira cikin masallaci. To kuma shi can yana wani uzuri, bai taho a lokacin ba sai da ya gabatar da wannan uzurin, to yanzu in ya zo sai ya yi isti'izani. Dalla Allah, amma manta inda an dan gyaggyara zama ana ganin zai zo, to da aka ga bai zo ba, kila an ci gaba da abun nan tunanin ba, to in ya zo sai ya yi isti'izani dan a kuma gyarawa kafin ya shigo. Amma nan take in zai zo ba sai ya yi isti'izani ba. Kun fahimci yadda dokar take? Wa qala akharun, in kana inda da'i man kad adhina lahu qabala maji'il mad'uwi lam yahtaj lil isti'dhan, idan ya kasance a wajen wanda yace, wajen mai kiran wanda yace a kirawo ka din, man qad adhina lahu, akwai wanda zai maka iso. In ya zama misali da yace a kirawo ka, in ka zo dama ba kai tsaye zaka shiga ba, akwai mai yin iso. An gane ko? Akwai wanda shine wanda qad adhina lahu qabala maji'il mad'uwi. Idza kana inda da'i man qad adhina lahu qabala maji'il mad'u, idan shi mai kiran yayi wa wani izini kafin zuwan wanda aka kira din, lam yahtaj lil isti'dhan, to shi wanda aka kira baya buƙatar isti'dhani. Ashe ba shi kadai aka kira ba, akwai wanda aka masa izinin ya shigo, zai shigo din sai kai kuma ga kada aka kirawo ka, to yanzu babu buƙatar sai kai isti'dhani, dan kaga ga wani an masa isti'dhani da ba ya shigo, sai ku shiga tare. Wa illa in ko babu wani wanda ka tarar wanda aka shi masa izinin ya shiga shi ma, kai yanzu kai kadai ka zo, to yanzu kai kuma wa illa ista'adhana, in babu wannan to sai kuma mutum ya yi isti'izani. Ka duba yadda ake ta bayani don mahimmancin wannan isti'izani din, ko an ce lokaci ya yi sai mu tsaya a wannan gaba insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin, amin.